نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمامه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
نعم، باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام. مالن يتي ونن بابي ينا مغنى دنغني دا wato yanda dan bulaguro zai yi sallar dan bulaguro idza kana imaman, idan shi wannan dan bulaguro ya kasance limami ne, idan ya zamanto irin bazum Muhammad ya kawo muku ziyara daga Niyame, ya zo shi Zandar ko ya zo shi Murya ko ya zo shi wani guri, saboda shi ne jagora na musulmai a yanzu. To idan ya zo ya yi wa mutane limanci, saboda dukkan wanda yake, an gane ku, dukkan wanda yake shugabanci a guri, to bai dacewa kai liman na yau da gobe idan wannan mai shugabancin ya zo ka ce kuma za ka yi sallah ba tare da ya maka izini ba, saboda dama shi ya baka damar ka yi sallah a matsayin kai na'ibin shi ne duk radda ya zo shi. To he dai in shi ya sa ka gaba ya ce kai limanci, an gane ko? To da ya zo shi bulaguro shi kuma a baya mun yi bayani akan duddan bulaguro zai yi sallah ta az-zuhur da la'asar da isha'i raka'a biyu. So zai muku limancin sallar az-zuhur, in yayi muku raka'a biyu to ya za a yi kuma yan garin sallamewa za ku yi saboda ku ci arziki nashi, ko ku a'a dole ne ku tashi ku ciko. Wannan babu abin da zai tattauna a kai kenan na farko. Awwara'a imamin shi ne aukana wara'a imamin, ko kuma shi wannan dan bulaguro din ya kasance wato sebil ne, gama gari ne na mutane, kowa da kowa ne, irin ya tafi bulaguro daga nan ya je shi maradi zai yi kwana uku ya dawo, ko ya tafi Niyame wajen wani aure zai yi sallah a bayan limami. To ya zai yi idan ya yi biyu a sallar az-zuhur limami ya tashi zuwa ta uku sallamewa zai yi, ko ku a'a bin shi zai yi su ci gaba da sallah har su gama, ko ku a'a idan ya bi zama zai yi ta jiran shi sai ya gama wannan biyin tashi sannan kuma zai sallame. To baban nan zai dauki wannan wato zai maka bayani akan waɗannan mas'alolin guda biyu. Haddathani Yahya an Malikin an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an Abi Ubaydullah yace mahaifin mu Yahya ibn Yahya al-Laythi ya zantar da ni an Malikin, shi kuma ya jiyo daga al-Imam Malik an ibn Shihab, shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Salim ibn Abdullah, shi kuma ya jiyo daga Salim dan Abdullah ana abihi, shi kuma ya jiyo daga babansa Abdullah dan Umar. Ce anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, haƙiƙa mahaifinsa Umar ɗan Khattab, yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi, kana idza qadima makkata salla bihim raka'atayn. Umar ɗan Khattab ya kasance idan ya iso birnin Makka saboda wata buƙata ta kawo shi, buƙatar aikin hajji ko umara ko wata dai munasaba ta kawo shi birnin Makka. To saboda shi ne limami na musulmai a wannan lokacin, wato salla bihim raka'ataini, wato yana yi musu limanci ya yi musu sallah raka'a biyu a sallar az-zuhur, haka la'asar, haka na isha'i. To bayan ya gama tsumma ya kulu sannan kuma sai ya ce ya ahla makkata, wato ya ku mazauna birnin Makka, ya ku 'yan garin Makka, atimmu salatakum, wato ku tashi ku ciko sallolin ku kowa ya tashi ya karo raka'a biyu sannan ya sallame ace fa inna qaumun safrun wato haƙiƙa mu mutane ne matafiya ba ɗan gari bane shi yasa ya zamanto mu muku sallar raka'a biyu kenan dan haka anan idan dan gari yayi koyi wato da wanda yake dan bulaguro to fa kullun ala sunnati wato kowa zai kasance ne akan yanda yake limami dan bulaguro idan ya sallaci raka'a biyu shi ya sallame kai kuma dan gari sai ka tashi ka karo raka'a biyu wato hukuncin ka kamar mutumin da yazo shi ne masallaci liman yayi raka'a biyu sauran shi raka'a biyu ka samu raka'a biyun nan tare da shi in ka tashi zaka karo raka'a biyu ne bayan limami ya sallame ku to haka nan shi ma idan kai sallah raka'a biyu tare da shi in ka tashi bayan ya sallame zaka karo raka'o'i biyu ne maimakon kai fatiha da sura zaka yi fatiha ce shi an gane ko saboda abin da ka samu tare da shi din fatiha da sura ce ka samu kenan ka tashi zaka kawo fatiha ce kadai na'am
wa haddathani ammalikum an zaid bin aslam an abihi an umar bin al-khattabi mithla zalika
وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جيو دغا الامام مالك عن زيد بن اسلم شي كما يا جيو دغا زيد دان اسلم انا ابيه شي كما يا جيو دغا مهيفنسا اسلم ان عمر بن الخطاب مثل ذلك شي كما واتو يا جيو كتمكچن wannan maganar da Abdullahi dan Umar ya hakaito mana ita a asr wanda yake kafin wannan ya jiyo shi shima daga Umar dan Khattab wato kamar yadda Abdullahi dan Umar ya hakaito asr din da yake kafin wannan to shima malam Aslam ya hakaito irin wannan asr din kuma Aslam ma wannan hadisi ne marfu'i Anas dan Malik kamar yadda yana cikin sahihi Muslim wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance idan ya tafi birnin Makka yana yi musulmanci raka'a biyu su duka da ƴan Madina da ƴan Makkar to bayan ya gama sai ya ce da su kowa daga cikin ku ya tashi ya ciko sallar shi daga cikin mazauna garin Makka saboda mu mutane ne ƴan bulaguro matafiya abinda Allah ta'ala ya dora mana shine mu yi sallar raka'a biyu ba raka'a hudu ba
na'am haddathani an malikin an nafi'i annama anna abdullahi bin umara kana yusalli wara al-imami bi minan arba'a fa idza salla li nafsihi salla raka'atayn
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi'i maula abdullahi bin umar anna abdullahi bin umara haqiqa abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare yadda da shi kana yusalli wara al-imami arba'an bi minan ya kasance yana yin sallah raka'a hudu a bayan limami na musulmi bi minan anan mina wato a aikin haji a mina yana sallah raka'a hudu a bayan limami na musulmi wato limami wanda yake na garin mina kenan saboda shi limami dan garin mina ba zai yi kasaru ba an gane ku amma kai da kaje ka aikin haji ya halitta kai kasaru a mina to amma idan zaka yi sallah a bayan limami to zaka bi shi ne kamar yanda zai yi raka'a hudu kai ma zaka yi raka'a hudu wato wannan shine abin da malikiya take kai idan fa in iqtada musafirun bil muqim wajaba alaihi al itmam idan dan bulaguro yayi koyi da wanda yake mazaunin gida to wajibi ne akan shi ya cika wannan sallah din yayi ta raka'a hudu amma fa in iqtada muqimun bi musafirin fa kullun ala sunnati an gane ko idan mazaunin gida yayi koyi da dan bulaguro to kowa zai ci gashin kanshi ne wato kowa zai yi aiki da sunnar shi kowa ya tsaya akan hanyar shi a matsayin shi bayan yayi raka'a biyun shi ya tashi ya karo amma in dan gari shi da limami dan bulaguro shine bamu to dole ne shi kuma dan bulaguro ya bi ana dole ne ya bi ya kwatsa ayi raka'a hudu da shi kamar yadda Abdullahi dan Umar yake wa idza salla li nafsihi salla raka'ataini idan kuma zai yi salla ga kanshi zai yi salla shi kadai zai yi sallar az-zuhur ko al-asr ko isha'i to yana sallatar raka'o'i guda biyu ne saboda anan shine limamin kanshi shi kadai ne zai yi salla na'am
نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا
تشيكنا ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Ibn Shahab ibn Zuhri shi kuma ya jiyo daga Safwan ibn Abdullah ibn Safwan annahu qala haqiqa Safwan ibn Abdullah ibn Safwan yace jaa Abdullah ibn Umar ya'udu Abdullah ibn Safwan wato Abdullah dan Umar wata rana yayi tattaki tun daga birnin Madina ya zo shi zai gaishe da mahaifinmu baya da lafiya Malam Abdullahi ya zo ya gaishe da babanmu Abdullahi ibn Safwan a to shi wannan Safwan din sunan baban shi Abdullahi shi kuma Abdullahi sunan baban shi Safwan an gane ko kamar yanda mutum idan aka haifa mai da zai dasa wa dan nashi sunan baban shi ko idan aka haifa mai diya zai dasa wa wannan diya taji sunan mamar shi to shine anan shi ma Safwan din sunan kakan shi Safwan shine Safwan ibn Abdullah ibn Safwan an gane ko to hakika ya zo shi ya gaishe da Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya zo ya gaishe da baban shi Abdullahi ibn Safwan yace fa salla lana raka'atayn sai Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wato yayi mana sallah raka'o'i guda biyu thumma sarafa sannan sai ya juya ya sallame daga wannan sallah faqumna wa atmamna yace sai muka tashi muka ciko wannan sallar wato muka ciko mu muka karo raka'o'i guda biyu da kawunan mu na'am
na'am babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal layli was salati ala dabbati
na'am
haddathani yahya an malik an nafi'in an abdullah ibn umara annahu lam yakun yusalli ma'a salati al fariidati fi safari shay'an qablaha wala ba'daha illa min jawfil layl fa idha kana yusalli ala al ardi wa ala rahilatihi haythu
fa innahu dafa fa idha
ma mashallah fa innahu kana yusalli ala al ardi wa ala rahilatihi haythu tawajjahat
na'am
la haythu tawajjahat
na'am babu salatin nafilati fi safari bin nahari wal layli was salati ala dabba wato wannan babe shi kuma ya kumshi wato yin sallah ta nafila a cikin halin bulaguro wato a cikin halin bulaguro idan mutum yana cikin bulaguro wato ba wata sallah ta nafila wanda take mustahabbiya ce a gare shi yayi ta kowace ta sauka daga kanshi illa ma dalla dalilun ala istihbabiha face dai wanda dalili yayi nuni akan mustahabbancin ta saboda Abdullahi dan Umar yake cewa law kuntu usalli nafilata la atmamtu wato yace da a ce zan yi nafila a cikin halin bulaguro ai ba zan yi kasaru ba
na'am
saboda shi yana ganin farilla ai tafi cancantar a zo da ita duka sama da ka zo da nafila an gane ko yace to tunda Allah ya sarye mun farilla ma yace ya rage mun to ta kakarin ni kuma zan wahaltar da kaina an gane ko to wannan babe yana magana dangane da yin sallah ta nafila a cikin halin bulaguro bin nahari wal layl yin sallah ta nafila a cikin yini daga hudowar rana kafin fadawar ta to shin akwai waɗannan salloli na nafila da ake yi idan mutum yana cikin bulaguro irin su ar-rawatib qabla adh-dhuhri wa ba'daha wa qabla al-asri ko kuma a'a babu su a cikin halin bulaguro wallayli da kuma sallah ta nafila a cikin dare da dare shin mutumin da yake dan bulaguro ne ya halitta bayan yayi sallar magruba kafin ayi isha'i waɗannan raka'o'i guda biyu da ake yi ko raka'o'i guda shida shi ma ya yi su ko kuma a'a shi wannan ba zai yi su ba an sauke mai su hakanan sallah ta shafa'i da witri bayan isha'i da kuma qiyamul layli da kuma raka'atul fajr shi duka zai yi su ko ba zai yi su ba wanda shine abin da baban nan zai tattauna akai wassalati ala dabba da kuma yin sallah akan dabba yin sallah a saman dabba حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر واتو عبيد الله يتي يحيى يا زنتر دني عن مالك شي كما يجيو daga الامام مالك عن نافع شي كما يجيو daga نافع عن عبد الله بن عمر شي كما يجيو daga عبد الله دان عمر انه لم يكن يصلي مع صلاه الفريضه في السفر شيئا قبلها ولا بعدها انه حقيقه عبد الله بن عمر لم يكن يصلي شيئا بكسانته بينا صلاه وانا ابو نصلى مع صلاه الفريضه تاره ده صلاه تفريضه اذا يي في السفر اتكين حالن بلاغرو تو بكسانته ينا صلاه وانا ابو با قبلها ولا بعدها baya yin ar-rawatib wanda ake yin su kafin sallah ta farilla haka nan baya yin ar-rawatib wanda ake yin su bayan an yi sallah ta farilla an gane ko akwai irin sallolin da za a ga suna da gaba da baya irin sallar az-zuhur raka'a biyu kafin ta raka'a hudu bayan ta ko raka'a hudu kafin ta raka'a biyu bayan ta la'asar tana da kafin ta raka'a hudu kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar ya nuna wanda yana cikin Tirmidhi magruba tana da ba'daha tana da raka'o'i guda biyu ko raka'a shida kamar yadda ya tabbata an gane ku isha'i tana da raka'o'i guda biyu bayan ta to waɗannan sallolin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi bai kasance yana sallatar su ga baki ɗayan su an gane ku illa min jawfil layl Nafi'u yace face dai a cikin dare face dai a cikin dare ma'ana kace Allahumma illa min jawfil layl face dai a cikin sallar dare a cikin dare to fa innahu kana yusalli 'ala al-ardi haqiqa Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya kasance yana yin sallah a saman kasa wato yana yin sallah a kas wa ala rahilatihi kuma yana yin sallah a saman abun hawan shi haitsu tawajjahat duk inda wannan abun hawan nashi ta fuskanta wato yana yin wannan sallah ta nafila a cikin dare imma a saman abun hawan shi imma kuma yana yaya da kango zai qiyamul layl ya halitta yayi an gane ko wato anan yake nuni akan cewa ashe da rana ba wata sallah da ake yi ta nafila a cikin halin bulaguro wato Abdullahi dan Umar mutun ne wanda yake ya yawaita yin bulaguro tare da Annabi kuma yana ta kula yana ta taka tsantsan ya ga abin da Annabi yake yi saboda ya dinga yin koyi da shi to ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ayini ga baki daya duk yanda ma'aiki yake tsoron Allah yake son gafarar Allah yake son rahamar Allah yake wato kudayin alkhairi daga wajen Allah baya yin qiyamul baya yin salatu duha baya yin kaza baya yin kaza na'am
wa haddathani an malik annahu balaghahu anna al-qasim ibn muhammad urwata ibn az-zubayr wa ababakr ibn abdurrahman kanu yatanaffaluna fi as-safri
na'am wa haddathani an malik ya zantar dani ya jiyo daga al-imam malik imam dar al-hijra wato annahu balaghahu haqiqa labari ya iso ga al-imam malik anna al-qasim ibn muhammad haqiqa al-qasim dan muhammad wa urwa ibn az-zubayr da kuma malam urwa ibn az-zubayr wa ababakr ibn abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq da kuma ababakar dan abdurrahman dan abi bakr ne siddiq wato waɗannan dukkanin su kowa daga cikin su yana daga cikin alfuqaha us-saba kowanne yana daga cikin malaman Madina a zamanin tabi'ai wanda suka fi shahara da malamai guda bakwai wanda suka fi kowa fahimta. An gane ko? Wato shi Al-Qasim ibn Muhammad, Urwa ibn Zubair ɗalibin na Aisha, Abubakar ɗan Abdurrahman, Abdurrahman shi kuma wato ɗan uwan na Aisha. Wato kowa daga cikin su da yana da kai alaka wanda take matina tsakankanin shi da Nana Aisha. Na'am. Wato sun kasance kanu yatanaffaluna fi safar. Sun kasance suna yin sallah ta nafila a cikin halin bulaguro. Wato a cikin halin bulaguro suna yin sallah ta nafila. Wato wannan ya ce yatanaffaluna fi safar biduni tafriqa bainal layli wan nahar. To dan haka malamai suka ce anan kenan ya halitta mutun yayi sallah ta nafila da rana, saboda an ce yatanaffaluna, ba a ce ba yatanaffaluna bil layli fi safar, a yatanaffaluna aka ce ya zo shi mutlaqan. To tunda ya zo shi mutlaqan za a doke shi ne akan abin da yake am din. Na'am.
نعم قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر قال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
قال يحيى الإمام يحيى بن يحيى الليثي وسئل مالك أن تنبي مال ممو الإمام مالك عن النافلة في السفر دنگن دين صلاة نافلة اتكين حلم بلا غرو. فقال الإمام مالك يتي لا بأس بذلك بالليل والنهار. باب لي في دين صلاة نافلة اتكين حلم بلا غرو ددلن يمتين يغينا ددامر يي صلاة نافلة كوكما آآ دلانني. باب لي في ya halitta yin sallah ta nafila bil layli a cikin dare wan nahar da kuma ayini. Ya halitta lokacin da ka samu dama a cikin bulaguro, inda dare ka fi samun nutsuwa, ka fi samun dama, ya halitta kai qiyamul layli. Inda rana ka fi samun dama, ka fi samun nutsuwa, ya halitta kai salatul duha, ya halitta kai ar-rawatib qabla adh-dhuhri wa ba'daha wa qabla al-'asr, duka ya halitta kai su. An gane ko? Yace wa qad balaghani anna ba'd ahli al-ilmi kana yaf'alu dhalika. Yace haqiqa labari ya iso gare ni, haqiqa shashe daga cikin ma'abuta ilimi a birnin Madina sun kasance suna aikata haka. Wato asr din da muka kawo kafin wannan kenan. Al-Qasim ibn Muhammad da Urwa ibn Zubair da Abubakar dan Abdurrahman. Na'am.
Wa haddathani an Malik qala balaghani an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yarabnahu Ubaydullah ibn Abdullah yatanaffalu fi safari fala yunkiru alayhi.
وحدثني عن مالك يا ذنترني يا جودك الإمام مالك قال الإمام مالك يتي بلخني عن نافع لا باري يا إسو غريني دك وجمال النافع أن عبد الله بن عمر كان يربنه عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر يتنفل في السفر. Wato labari ya iso gare ni daga Nafi'u, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya kasance yana ganin wato ɗansa Ubaydullahi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi da Salim. An gane ko? Salim dai wanda ya fi shahara dai daga cikin ɗiyansa. Wato haƙiƙa ya kasance yana ganin Ubaydullahi ɗansa yatanaffalu fi safar, yana yin nafilfili a cikin halin bulaguro da dare ko da rana lokacin da ya samu dama yana ta yin nafila. Amma fala yunkiru alaihi, Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, wato baya yin musanyin hakanan din ga Abdullahi ga Ubaydullahi ɗan nashi. Wato baya yin musan aikata hakanan din, yana ganin cewa hakanan din ya dace, saboda sahabbai ba irin mu bane. sahabbai mutane ne wanda suke da matsewa lamba wajen sunna ta maiki alaihi salatu wassalam. Duk wani wanda suka ga zai kawo cikas ga sunna ta annabi, zai kawo matsala a sunna ta annabi, to za su yi watsi da shi ko da ɗansu ne. Yanda sahabbai suke da san diya da yanda mu muke san diya, sun fi mu san diyansu. Saboda mu diyanmu san da muke musu so ne wanda ba ajinabe yake akan addini na musulunci. So ne muke musu wanda idan suka ce suna son kaza, ba za mu waiwaya ba abin nan da suke so. Shin addini na musulunci yana son shi ko baya son shi? Za mu musu ne shi kawai, ido a rufe. To amma su kuma sahabbai, in ɗansu yana aikata abu matukar wannan abin ya saba wa sunna ta annabi, to ko mun san da suke mishi za su nuna mai san annabi ya fi san shi a cikin zuciyarsu. An gane ko? Amma mu kuma ba haka bane. San diyanmu ya fi san annabi a cikin zuciyar mu, yawanci kawai haka ne mu yanzu. Diyanmu za su aikata abin da suke so, abin da ya saba wa sunna ta annabi, ya saba koyarwa ta musulunci, amma saboda nuna so da kauna mu ce wannan shine wayewar, shine ci gaban. Kaga mutum dan shi yana saka kayan da yaga dama, yana aski irin yanda yake so, yana tafiya irin yanda yake so, yana duk abin da yake so yana hontakewa. Amma kuma gashi yana karanta sunna ta annabi wanda ta saba wannan aikin, ta saba wannan aikin. Kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ta'ala ya jara mana. Na'am.
Haddathani an Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an Abi al-Jubabi. Na'am. An Abi al-Hubabi.
Yawwa.
Sa'id ibn Yasari. An Abdullah ibn Umar annahu qala ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa huwa ala himari wa huwa mutawajjihun ila Khaybar.
وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جو daga al-Imam Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini shi kuma ya jo daga Amru dan Yahya al-Mazini an Abil Hubab Sa'id ibn Yasar wato shi kuma ya jo daga Abil Hubab shine Sa'id dan Yasar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma shi kuma ya jiyo daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, shi da mahaifinsa Umar dan Khattab annahu qala haqiqa Abdullahi dan Umar yace ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yusalli ala himarin, shine yusalli wa huwa ala himarin, yace naga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana salla alhali yana saman jaki, yana salla akan jaki, yana sallan nafila. Ibnu Abdul Barri An-Namri daya daga cikin malaman da suka yi wa muwatta aiki yace to wannan hadisi na Abdullahi dan Umar al-Imam Malik shi kadai ne ya kadaita da ambatan al-himar, wato Amr ibn Yahya al-Mazini an Abi al-Hubab kaza kaza kuma yusalli ala himari. Wannan Abdullahi dan Umar wato al-Imam Malik wannan ruwa ita kadai ce, amma sauran suna cewa yusalli ala rahilatihi, saboda ar-rahila a ammu wato min al-himar. An gane ko? Saboda koda a cikin Muwatta Malik yusalli ala rahilatihi, wato yana salla a saman abun hawan shi, wanda wannan abun hawan zai iya zamantowa ya zamanto taguwa ce, zai iya yiwa ya zamanto raƙumi ne, zai iya yiwa ya zamanto jaki ne, zai iya yiwa ya zamanto wanne ba wannan ba. An gane ko? Wa huwa mutawajjihun ila Khaybar, wato alhali ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana mai fuskantar Khaybar, yana mai fuskantar Khaybar, zai tafi Khaybar. Tsakankanin Madina da Khaybar wato mil nawa ne?
4
a karatun mu madai na ƙarshe na yi bayani akan shi. Madina da Khaybar, min Madinata ila Khaybar. Na'am. Kam amyal
burdi
budani. To na نعم انا مسوى نعم شيء زين شكرا جن نعم رانا صبرني نعم to tsakanin Madina da Khaibar wato mil 196 ne an gane ko mil 196 ne an gane yawa la kenan sai alaka rikewa da kyau na'am
wa haddathani Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari haythu tawajjahat bihi qala Abdullah ibn Dinar wa kana Abdullah ibn Umar yaf'alu dhalika
ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Abdullah dan Dinar shi kuma ya jiyo daga Abdullah dan Umar Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli ala rahilatihi fi safar wato ya kasance yana yin sallah a saman abun hawan shi a cikin halin bulaguro haythu tawajjahat bihi duk inda wannan dabbar ta fuskanta da shi an gane ku bala Abdullah ibn Dinar Abdullahi dan Dinar yace wa kana Abdullahi ibn Umar yaf'alu dhalika Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi ma ya kasance yana yin haka nan din kamar yadda ma yake alaihi salatu wassalam yake yi din na'am
wa haddathani Malik an Yahya ibn Sa'id qala ra'aytu Anas ibn Malik fi safari wa huwa yusalli ala himari wa huwa mutawajjihun ila ghayri al-qibla yaqa'u wa yasjudu ima'an min ghayri an yada'a wajhahu ala shay'in
to shikenan wato hadisin nan na karshe hadisin Abdullahi dan Umar wanda yace ma yake alaihi salatu wassalam yana sallah a saman abun hawan shi a cikin bulaguro duk inda wannan dabbar ta shi ta fuskanta a kaga wannan shine alhadithul marfu to menene yasa ya kawo ya biye mishi da alhadithul mauquf yace wa kana ibn Umar yaf'alu dhalika Abdullahi dan Umar ya kasance yana aikata haka menene dalilin da yasa ai hujja ita ce aikin annabi ba aikin Abdullahi dan Umar ba to amma menene dalilin da yasa bayan ya kawo hadisi na annabi wanda yana kaza kuma sai ya kawo aiki na Abdullahi dan Umar na'am
saboda shi Abdullahi dan Umar
na'am
mutum ne yawan bulaguro kuma duk yana tahiya da annabi
na'am
kuma duk inda annabi ya daga
na'am
kuma yana
Na'am. 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 Ya na sha'anin wannan sha'anin. Yawa.
Na'am.
Sai Abdullahi dan Umar. Da'iman yusibu wa la yukhdi'u. Na'am. Malam Musa. Ha? Na'am. To anan abinda yasa bayan ya kawo hadisi na ma'aiki ya kawo maganar ya kawo aiki na Abdullahi dan Umar saboda ya yi nuni akan cewa wato wannan sunna din tana nan ba mansuha bace shi yasa bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya ma Abdullahi dan Umar yake aikata ta idan kai ne zaman to yanzu a ce maka ai wannan a can da ne a farkon musulunci ne a kaza kaza shi yasa to bayan zamani na annabta ma wato Abdullahi dan Umar yana aikata haka na an gane ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya ibn Sa'id yace na ga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi fi safar a cikin halin bulaguro wa huwa yusalli ala himarin wato ala hali yana salla a saman jaki wa huwa mutawajjihun ila ghairi alqibla wato yana fuskantar wani bangare ba alqibla ba yarka'u wa yasjudu ima'an yana yin ruku'u yayi sujada wannan duka ima'an da nuni yake yin su min ghairi an yada'a wajhahu ala shay'in ba tare da ya dora fuskar shi ba akan wani abu saboda yin sujada ko wani abu zai yi ruku'u ne da ima'i yayi sujada da ima'i amma wa yakunu sujuduhu akhfada min ruku'ihi wato sujada tashi tana zamantowa ƙasa da ruku'un nasa alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu